إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الصبر عشرين بيو قوات الرجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو نيا داري هدو دا أربعين بيو ودى تيدي دا شدى قوات أكو شكرة تدبو بيو دا عشرين نيا ميلادية Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan unguwa mai albarka unguwar Darmanawa a karkashin jagorancin wannan kungiya mai albarka ta Jibuis domin gabatar da ainihin wato muhadara mai taken ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce hanyar shiga aljanna ko ita kadai ce wato tafarkin tsira ko shakka babu wannan unwani ne mai matukar tsada kuma unwani ne da akwai bukatar yawaita magana akan irin wannan mawdu'i a irin waɗannan lokuta da muke ciki wanda hargitsi da hayaniya da gurbatattun aƙido da abubuwa masu kama da haka suka yi yawa kamar yadda shi taken lakcan yace ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin shiga aljanna sunna a dunkule shine dukkan abin da aka ciro shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na maganganunsa da ayyukansa da abubuwan da aka yi a gabansa ya tabbatar to wannan duk suna karkashin abin da ake kira sunna kenan maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi ya tabbatar na ainihin wato maganganu da ayyuka to duk suna shiga fadin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka idan aka ce sunna shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa suka tafi akai maganganu da ayyuka da abin da ya shafi aqida abin da yake da alaka da aqida da kuma abin da ya shafi sauran usuluddin da kuma abin da ya shafi rassa wanda suka tofu ko suka samu daga wannan asali din kamar abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi sallah abin da ya shafi zakka azumi aikin haji jihadi da sauran makamantan irin waɗannan kenan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayanta ita ce sunna to ko shakka babu kamar yadda babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziya Allah ya ji kansa da rahama yace bukatuwar mutane zuwa ga shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukatuwar mutane zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafi bukatar mutane zuwa ga abinci, yafi bukatar mutane da suke da ita zuwa ga abin sha, yafi bukatar da mutane suke da ita a abin da ya shafi haske da sauran abubuwan da ake ganin suna da alaka da rayuwar mutane ta yau da kullun. Domin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan babu ita to kana iya cewa babu rayuwa. Da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kadai mutane za su iya rabauta a duniya, su kuma rabauta a gobe lahira alkiyama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan adunkule in ka tashi zaka iya cewa ita ce sunna, kuma dukkan abin da yazo na kwadaitarwa game da ruko da sunna, duk lokacin da kaji ana magana akan kwadaitarwa game da al'umman musulmi su rike sunna, to wannan shi ake nufi. Ma'ana su rike maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam, su rike ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da magabata na kwarai. Wannan shi ake nufi da ruko da sunna. Kenan dukkan abin da ya ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ci karo da aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fuskar aqida, ta fuskar ibada, ta fuskar mu'amala, to ana nufin ka saki wannan abun. Ba inda zai kai ka sai halaka. Abinda kadai zai iya sa ka kai gaci, ka kai tudun mun tsira, shine koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a babun aqida. Ya zamanto aqidar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ita, da aqidar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kanta, to ya zama ita ce aqidarka. Abinda ya shafi ibada, ya zamto irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ibada, to kai iya bakin kokari ya zama irin ibada ka kenan. Kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi da dama, kaman game da sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli, game da aikin hajji yace khuzu anni manasikakum. To wannan shi ake so, kuma wannan in ka zama haka kai ne za a kira ka da ahlus sunnati wal jamaa, shine wanda yake kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun sa, cikin ayyukan sa, cikin abin da ya shafi kuduri na zuciya. Allah madaukakin sarki ya sa mu zamanto masu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin maganganun mu da ayyukan mu. Ana buƙatar irin wannan tunatarwa, musamman a irin wannan lokuta da ake samun bid'o'i da hanyoyi na bata suna yaduwa a cikin al'umma a babun aqida, da kuma abin da ya kawo rarrabuwar kan al'umma. Babu abin da ya raba kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sakin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai barin koyarwar sa a abin da ya shafi aqida, a abin da ya shafi mu'amala, a abin da ya shafi ibada. To babu kuma wani abu da kake da shi guda daya da zai iya dunkule kan al'umma su zama tsintsiya madaurin ki daya, face abin da kowa in dai musulmi na kwarai ne ya yarda da shi. Ba a haduwa akan abin da ake da sabani akai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda duk musulmin duniya sun hada akan sa. In dai musulmi na kwarai ne, to an hadu da shi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma babu wanda aka aiko ya karantar da mutane addini, babu wanda ya san yanda ya kamata a bi Allah, a bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ta'ala yake so, sama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda baka bi shi ba, ba wani abu da za a ji maka na tsoro in dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kuma wanda ka bi, idan ka saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bata. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin. Wa in tuti'uhu, Allah ta'ala yace idan kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahtadu, to kun shiriya. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin. A wata aya cikin suratu Ali Imran, Allah madaukakin sarki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah madaukakin sarki yake cewa wato in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wannan in din malamai suka ce shartiya ce, sharadi in har kuna son Allah in kuntum tuhibbuna Allah, idan har kuna san Allah, to akwai aiwa to jawabu shart da kuma jaza'u shart da ana bukata su a cikin kuma ayar da an kawo su. In har kuna san Allah, to sharadi ku bi manzon Allah. Idan kun bi manzon Allah, Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zanubanku, ya kankare muku, ai ya gafarta muku zanubanku. To kaga waɗannan, in ka duba abubuwa guda uku, akwai sharadi, akwai jawabin sharadi, akwai kuma ainihin wato jaza'u shar, wato sakamakon shi sharadi din. Da kaga a wannan ayar mun fahimci cewa babu yanda zakai kaso Allah, ba yanda zakai ka bauta wa Allah yanda Allah yake so, ba yanda zakai ka kudurce wani abu game da Allah, kudurinka ya zama ingantacce, ya zama mai kyau. Babu yanda zakai ka dauki wata ibada ka bauta wa Allah da ita sai har ka tabbatar da cewa ta haka biyo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka ƴan uwa mu sani, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya aiko shi dan ya zama shiriya ga mutane. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadithinsa ingantacce ya faɗi cewa duk wanda ka gani a aljanna, to bai samu kansa a cikin aljanna ba sai da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Har ma yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki. Aka ce wa man ya aba ya rasulullah, wane ne zai ki aljanna ya ma'aikin Allah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda duk yayi mun da'a to zai shiga aljanna, wanda ko duk ya saba mun to shine wanda yake shiga aljanna. Kenan babu mai shiga aljanna sai wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka idan aka ce ahlus sunnati wal jama'a sune waɗanda suka tsaya inda nassosin alqur'ani da sunna suka tsaya, ma'ana sune waɗanda suke ruko da littafin Allah, suke ruko da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma suka tafi akan wannan, kuma suka bambanta da duk wanda ba su ba akan wannan, suna koyi da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani, sannan suna koyi da abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin ingantattun hadisansa. To da wannan ne mutum yake amsa sunan ahlus sunnati wal jama'a. Sannan suka zamanto suna bin umarnin littafin Allah, suna kuma aiwatar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kawunansu, a maganganunsu da ayyukansu, kuma suka zamanto sun wadato da dukkan abinda ba littafin Allah ba, ba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ba, to sun wadato gabarin sa. Sannan kuma suka zamanto suna kiran mutane zuwa ga ruko da littafin Allah, zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa ga ilimi da kuma ikhlasi. Sannan suke ruko ainihin wato suka zamanto masu hadewa da dunkulewa da mulmulewa a ƙarƙashin wannan ainihin wato a ƙarƙashin wannan lema ta littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babban malami Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali sai yake cewa ita sunna gabaki ɗayanta in ka kula da ita, ita ce hanya wadda take kubutar da mutum daga fadawa cikin tafar, wato cikin tarkon shubuha, ita ce wadda take ainihin wato amintar da mutum daga fadawa cikin tarkon ash-shahawat, abubuwan sha'awa. Kaman yanda malam Al-Hasan da Yunus bin Ubayd da Sufyan al-Thawri da malam Fudail bin Iyad da wasunsu duk sun tabbatar da cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce wadda take zama wa musulmi kariya daga fada dukkan wasu shubuhohi. Domin yanzu ka duba daga cikin abinda yafi yawa a cikin al'umma, aka kuma aka fi farautar mutane da shi, shine ainihin wato cutar shubuha. A kawo abu yayi kama da gaskiya kuma ba gaskiya bane, a kawo abu yayi kama da dalili kuma ba dalili bane,
a kawo wata mas'ala ta yi kama da hujja kuma ba hujja bace, to wannan yana daga cikin abin da ke bawo mutum kariya, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Irbad bin Sariya. Hadisin Irbad bin Sariya hadisi ne mashhuri wanda muna yawan karanta shi, muna karantar da daliban mu da ainihin iyayen mu a cikin arba'un an-nawawi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Irbad bin Sariya yake cewa wata rana yayi mana wa'azi, wa'azin da wajilat min hal qulub wa zarafat min hal uyun, yace wa'azi ne wanda wato zukata sun girgiza sun furgita da wannan wa'azi, sannan kuma idanuwa sun zubar da hawaye a sakamakon jin wannan wa'azi. To har sahabbai suka fahimci cewa wannan wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wa'azi ne da yayi kama da na mai ban kwana, da haka suka ce ya ma'aikin Allah kai mana wasiya, kai mana wasiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallah azza wa jalla, yace ina muku wasiya, ina muku wasici da ku ji tsoron Allah mai girma da daukaka, wasam wa ta'a, sannan da ji da bi, ku zama masu ji da biyayya ga jagorori da shugabanninku. Wa in ta'ammara alaikum abdul habashi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace jagorancin ku koda wanda kuke ganin bai isa ba, shi Allah ta'ala ya bawa jagorancin ku, koda za a sa bawa mutumin habashe ya zama shike jagoranta ku, to ku ji ku kuma yi masa biyayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisin sai yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, domin duk wanda Allah ta'ala ya sa yayi tsawon rayuwa a cikin ku to zai ga sabani da bambance-bambance masu yawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada maganin sabanin, sai ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajiz. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku rike sunnata, ku rike sunnar khalifofi na shiryayyu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anil jami'. Yace ku rike sunna ta kam, duk inda aka ce ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajiye ra'ayinka, ajiye fahimtarka, ajiye tunaninka, rungumu wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, rike ta, sannan ka rike sunnar khalifofinsa Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, wanda in ka dauke Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu mai matsayi, babu mai daraja, babu mai falala irin sayyidina Abu Bakar, daga shi sai sayyidina Umar, sai sayyidina Uthman, sai sayyidina Ali. Wannan ita ce fahimtar ahlus sunnati wal jamaa, dan haka san su addini ne, kin su kuma munafurci ne da kafirci. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace rike sunnarsa, ita da rike sunnar sahabbansa, wannan shi kadai ne maganin fadawa cikin rikici, fadawa cikin rudani, fadawa cikin koma ta shubuhohi. Sannan sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinku, ku yi a hankali, ku yi taka tsantsan game da bid'o'i, dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai karantar da shi ba, sahabban nan nasa basu karantar da shi ba, manyan magabata salafus salih basu karantar da shi ba, ba zai zama addini ba yau. Kamar yanda wani cikin magabata yake cewa duk abinda bai zama addini ba a jiya ba zai zama addini ba yau. Dan haka wannan shine abinda kuma mutane suke da bukatar a wayar musu da kai akai. Bid'o'i sun yawaita a cikin al'umma. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum muhdathatil umur, ku kiyaye dukkan wasu bid'o'i, kar ka rudu da wanda yake yawo da wannan bid'ar, kar ka rudu da wanda yazo yana tallan wannan bid'ar, kar ka kalli girman rawanin wanda yake tallan wannan bid'ar, kar ka kalli girman alkabbarsa, kada ka girm ka kalli girman shekarunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da girma tunda ya zama kishiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum wa muhdathatil umur, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna kullu muhdathatin bid'a, dukkan kirkirarren abu a addini bid'a ne, dukkan kirkirarren abu a addini bid'a ne, kuma dukkan bid'a bata ce, kuma dukkan bata yana wuta. Da haka babu wata bid'a mai kyau. Wannan ita ce fahimta mai kyau game da maganganun magabata na ƙwarai. In ka koma al-i'tisam na Imam Shatibi yayi wannan bayanin. Da haka hatta kashe-kashen bid'a duk da ake yi kuskure ne, bid'a babu mai kyau, duk bid'a bata ce. Wannan shine magana mafi inganci da malamai suka faɗa. Da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga a wannan hadisin ya faɗa abin da zai kai mu aljanna, ya kuma nuna mana abin da zai hana mu shiga aljanna. Kenan ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai kai mu aljanna. Yan uwa, rungumar bid'a wallahi tallahi wutar jahannama zai kai mutane. Dan haka mu yi watsi da su, mu nemi ina sunnar annabi take gangariya, tsaftatacciya, tatacciya, wadda babu gurbata a cikinta. Mu neme ta ta hanyar littattafai ingantattu, mu neme ta ta hanyar littattafai ingantattu da kuma ainihin wato hadisai ingantattu wanda malaman hadisi duk sun tabbatar da su. To wannan shine abin da zai sa mu rabu da duniya lafiya, mu kuma hadu da Allah lafiya subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan shine zai kai mu aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin da na Aisha, Allah ya kara mata yadda, Ummul Mu'minin Aisha ta kawo wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. A wata ruwaya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. To kaga wannan hadisin shi ma ya sake tabbatar maka da babu hanyar da za ta kai ka zuwa aljanna sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda Allah ya aiko ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda za a tambaye ka ko mutuwa kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi cewa idan mutun ya mutu cikin tambayoyin da za a yi masa guda uku, akwai ma za ta qulu fi hadhar rajul alladhi bu'itha fikum, shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka kenan babu wani mahaluki da za a tambaye ka shi ainihin wato ranar hatta a cikin kabari sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kaga kenan a cikin irin waɗannan hadisan zaka fahimci wannan. Sannan wannan hadisin da na kawo na nana Aisha ya nuna cewa da wanda ya kirkiri bid'a da wanda ba shi kirkira ba yayi aiki da bid'ar, duk su sani a wajen Allah sun yi aikin banza, kuma Allah ta'ala ba zai karba ba. Idan har ya zamanto ibadar da mutun yayi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba, to ina zai shiga aljanna? Kenan kaga hatta shiga aljannan sai da karbabbiyar ibada. Ibada kuma ba ta karbuwa sai da wasu asalai guda biyu. Abu na farko shine al-ikhlas, abu na biyu al-mutaba'a. Duk wanda ya bautawa Allah babu ikhlasi Allah ba zai karba ba. Duk wanda ya bautawa Allah babu mutaba'a Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Dan haka sharuɗan karbar aiki ƴan uwa guda biyu ne, al-ikhlas wal mutaba'a. Ikhlasi ya zama ibadar an yi ta ne dan Allah. Abu na biyu zamanto ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenan ko da sallah kai, ko azumi kai, ko ainihin wato wata ibada cikin ibadu kai, to ana sa ran wannan ibadar a dora ta akan wasu tubala guda biyu. Idan ta hau ibada ta zama karbabbiya, idan ba ta hau ba ibada ta fada Allah ba zai karbe ta ba, ta fada cikin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Da haka dole ne komai ikhlasin da ke cikin ibada idan ta ci karo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya so. Komai bin sunnar da ke cikin ibada idan ya zamanto babu ikhlasi a cikin ta Allah ta'ala ba zai karba ba. Dan haka kaga kenan sharuɗan karba ayyuka guda biyu ne, a samu ikhlasi yi dan Allah, sannan kuma a samu mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai wani athar da aka karbo daga Abdullahi dan Abbas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya riko da sunnata lokacin gurbatar al'ummata to yana da ainihin wato ladan mi'atu shahid, ladan shahidi 100. Duk wanda yayi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da al'ummata gurbata to yana da ladan shahidi 100. Wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka mahimmanci da tsadar sunna. Wanda duk yayi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da al'umma ta zamanto ta gurbata, ruko da sunnar ya zama wani bakon abu, koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wani sabon abu, kai ayi magana kace ina hadisi sahihi akan wannan abun ya zama wani abu bako. To a daidai lokacin da mutum ya dage ya kafe yayi ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, to a wannan lokacin yana da ladan shahidi dari. Wannan asar din ko hadisi ne wanda Imam al-Baihaqi, Imam al-Tabarani sun ruwaito shi hadisin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Akwai wani hadisi na Anas marfu'an yake cewa duk wanda ya raya sunna ta guda daya, duk wanda ya raya sunna ta guda daya to hakika ya kaunace ni. Ka duba a unguwarku ko a lungunku ko a gidanku, ka raya wata sunna guda daya wadda ta mutu a gidan, ta mutu a unguwar, ta mutu a garin, ba a raya ta, kuma sunna ce tabbatacciya sahihiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu ta zo, ka raya ta, ka farfado da ita, ko da ku kai kadai ne ka fara da ita, ila kuka zama ku biyu, wata ran ku zama ku uku, haka kaman yanda dai aka dinga yada sunna. Gashi alhamdulillah tun ana yin ta a wasu wurare, ko ana yin ta a wasu lunguna, ko a wasu kebantattun wurare, gashi alhamdulillah waɗanda duk kaga waɗanda suka yi irin wannan aikin suna daga cikin wanda za su samu wannan ladan da aka ambata a cikin wannan hadisin. Akwai Malam Ibrahim An-Nakhai, Allah ya ji kansa da rahama, yace Umar bin Al-Khattab wata rana ya aika wa Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yace yaya al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama za ta rarrabu bayan littafin ta guda ɗaya ne kuma annabin ta guda ɗaya ne? Kenan abinda ya jawo rarrabuwa kan al'umma sakin littafin nan guda daya da sakin annabin nan guda daya ne. Kuma duk wani usulubi da za a bi, da duk wani salo da za a bi, da duk wata hanya da za a bi dan al'umma ta sake dunkulewa, ta mulmule, ta zama tsintsiya madaurinki daya, babu wani abu da zai yi wa al'umma wannan face komawa zuwa ga wannan littafin kwaya daya da koyarwar wannan annabin guda daya. Kamar yanda na faɗa da farko, abinda ke hada kan mutane shine abinda suka hadu a kai. Ba zan zo ni ban yadda da kai ba, kai ba ka yadda da ni ba, ban yadda da malamin ka ba, ba ka yadda da malami na ba, yaushe za mu hadu? Amma da ni da kai mun yadda da malamin malamai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ni da kai mun yadda da alqur'ani, to kaga kenan ashe wannan abubuwan guda biyu sune za su iya hada kan mutane: littafin Allah, sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi sa Sayyidina Umar ya tambaye Abdullahi dan Abbas, yaya aka samu kan al'umma ya rarrabu, ya aka samu sabani a cikin al'umman musulmi bayan littafin su guda ɗaya ne, bayan annabin su guda ɗaya ne, bayan alƙiblar su guda ɗaya ce? Ya aka yi wannan yake ganin wannan ba daidai ba? Ya aka yi wannan yake aibata wannan? Ya aka yi wannan yake zagin wannan? Wannan ya nuna akwai matsala, wannan ya nuna cewa akwai tangarda a cikin tafiyar. Imma dai littafin aka aji, imma koyarwar annabin aka aji, koda ku ana kallon alƙibla guda daya, koda ku ana salloli guda biyar, koda ana azumin watan Ramadan, to matukar sakon annabta muka ajiye shi gefe, to mun kama tafarkin bata, kuma mun ba za mu taba rabauta da aljanna ba. Da kamar yanda taken wannan haduwa tamu shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ita kadai ce tafarkin tsira. Kuma wannan yayi daidai da maganar wasu cikin magabata kamar Imam Malik da wani cikin magabata ba zan iya tunowa ba, duk sun faɗi cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam jirgin annabi Nuhu ce. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar jirgin annabi Nuhu ne. Ka koma ka karanta tarihi me ya faru da jirgin annabi Nuhu, duk wanda bai shiga jirgin annabi Nuhu ba ya tsira. Duk wanda bai hau jirgin annabi Nuhu ba, haddansa yace ya bunayyarka ma'ana wala takum ma'al kafirin, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al ma', qala la 'asima al yawma min amri llahi illa man rahim, wa hala bainahuma al mawj fa kana min al mughraqin, wa qila ya ardubu li ma'ak wa ya sama'u aqli'i wa qida al ma' wa qudiya al amru wastawar 'ala al judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin. Kaje ka karanta tarihi, ka karanta cikin suratu Hud, kaje dan annabi Nuhu alayhi salam da yake hawa jirgin shi ma bai kai labari ba. to ya ɗan uwa mu sani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi daidai da jirgin annabi Nuhu, ko ka shiga ko ka nitse, ko ka shiga ko ka dilmiya, ka shiga wannan jirgi ne wanda baya tsayawa ko ina sai gidan aljanna. Allah ka samu a ciki. Rashin shigarsa nitsewa mutum zai yi cikin ya shiga cikin ainihin wato azabar Allah da wuta ranar tashin alkiyama. Da aka ga wannan magana ta Imam Malik da wani cikin magabata ta yi daidai cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu dabara, sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wajen kwana, ba wajen kewaye mata, ba yanda aka iya. In ana son rabauta, in ana son tsira, in ana son a shiga aljanna, to wajibi ne al'umman musulmi su aje sunnar kowa, su rike sunnar manzon Allah. Allah bai aiko ma kowa ba sai manzon Allah. Allah ba zai tambaye ka kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda kaga ana bi cikin malamai da jagorori, ana bin su ne gwargwadon rukunsu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan sun saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, sakin su ake. Ina fata an fahimta. Abdullahi dan Abbas yace, ya amiral mu'minin, yace lalle mu an saukar mana da alqur'ani, kuma mun karanta alqur'ani, kuma mun san kowace aya ko kowace sura akan me aka saukar da ita. To sai aka waye gari, kuma sai aka ajiye alqur'ani, sai zama kowanne mutane suna da ra'ayinsu, kowanne mutane suna da wani malami da shi kan ra'ayinsa suke. Duk inda ya nausa da sunan suke nausawa. To wannan sakin asali a kama reshe, to wannan shine abin da Bahaushe yake cewa sake reshe kama ganye. To shine abin da mutane suke yi. Ga asalin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai mutane suka sake ta. Gwargwadon yanda mutane suka bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon yanda za su nausa cikin kogin bata, gwargwadon yanda za su dilmiya, gwargwadon yanda za su bata, kuma gwargwadon sakin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon rarrabuwar kai, kuma gwargwadon rabuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon nisantar ka da aljanna, gwargwadon kuma kusantar ka da wuta. Da haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ƴan uwa mu koma kan maganar Imam Malik, jirgin annabi Nuhu ce, shigarta shine tsira. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Al-Ala ibn al-Musayyib bari mu tsallaka zuwa ga hadithin Muawiya wanda yake a cikin Musnad, yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu, sai yace ku saurara, lalle waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab sirran rabu, kamar yanda yazo a wata ruwaya Yahudawa sun kasu kashi 71, Nasara sun kasu kashi 72, yace al'umma ta za ta rarrabu gida 73. Wa'incan da suka rabu gida 71, annabi sallallahu alaihi wasallam yace guda daya sune suke kan daidai 71 ɗin wutan. Kiristoci da suka kasu kashi 72, kashi daya sune akan daidai suke kan koyarwar annabin da aka aika musu. Sauran duk sun kirkiri bid'a, sun bar koyarwar wannan annabin da aka aika musu, duk ɗin wutan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'umma tawa za ta kasu kashi 73, kashi ɗai kashi 73, yace kuma kullu hafin nar, duk gaba ɗaya wuta za su je sai guda ɗaya. Kwaya ɗaya ita kadai ce za ta shiga aljanna. Sahabbai suka ce wacce ce, yace ita ce wanda take kan abinda nake kai a yau da ni da sahabbaina. Dan haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai da shi da sahabbansa, to wannan ita kadai ce alfirqatun najiya, ita kadai ce wadda za ta kubuta, ita ce wadda za ta shiga aljanna. Ya dan uwa, kai kokari ka shiga cikin firqatun najiya. Ba za ka shiga cikin firqatun najiya ba sai ka yi ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunka da ayyukanka da kudurce da aqidarka. Ka rayu akan haka, ka kuma mutu akan haka. Kar ka yadda a raba ka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda a wancan hadisin na al-Irbad bin Sariya manzo Allah ya ce, "Addu alaiha bin nawajis." annabi sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu ala 73 firqa ni kuma al'umma ta za ta kasu kashi 73 yace 72 fil nar wa wahida fil janna wa hiya al jamaa shi yasa ake cewa ahlus sunnati wal jamaa wannan hadisi yana da girma kware da gaske yazo da lafuzza daban-daban kuma yazo ta hanyoyi daban-daban wanda sashin sun suna karfafa sashi kamar yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Abi Daud da wasu cikin ainihin wato malamai an karbo daga Abil Aliya yace Ubay ibn Ka'ab yace alaykum bis sabil was sunnah fa innahu laysa min 'abdin ala sabil was sunnah dhukira ar-rahma fa fadat ayna min khashyati Allah fatamassathu an-nar Ubay ibn Ka'ab shi ma game da kwadaitar da mutane da jan hankalin su akan ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ita kadai ce tafarkin tsira kuma ita ce za ta kai mutane aljanna yake cewa ku lazumci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda zai lazu babu wani bawa da zai kafe kai da fata akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zamanto idan an ambaci Allah zai zubar da hawaye kuma wuta ta ci wannan bawa kenan kaga a wannan athar din na Ubay ibn Ka'ab ya sake tabbatar da cewa hanyar shiga aljanna ita ce bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga Abul Abbas Abul Abbas Ahmad bin Sahal ibn Ata yake cewa man alzama nafsahu adab as-sunnah nawwara Allahu qalbahu bi nuril ma'rifa wala muqama ashrafa min mutaba'ati al-habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqi wannan babban bawan Allah yake cewa wanda ya lazumta wa kansa ladubban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharruwansa irin na manzon Allah ne sa tufafinsa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gidansa fita kwanciya bacci tashi rayuwarsa adab dinsa gaba ɗaya yana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin adab dinsa ubangiji ta'ala zai haska zuciyarsa da haske na ilimi sannan babu wani matsayi mafi daukaka mafi daraja mafi tsada irin matsayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umarni da ayyukansa da kuma dabi'unsa wannan duk maganganu ne cikin manyan maganganun ainihin wato magabata nake dan daddauko mana dan su nuna mana muhimmancin ruko da sunna da kuma nuna mana cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita kadai ce tafarkin tsira kuma ita ce za ta kai mutane zuwa gidan aljanna Malam yake cewa abinda Ibn al-Qayyim al-Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim ya fara a cikin Al-Madarijus Salikin wannan magana ta sa tana da kyau magana ta sa tana da dan tsawo sosai amma ina ganin barin dauko mana akwai maganar Imam Az-Zuhri dan wacanta Ibn al-Qayyim tana dan tsawo saboda yanayin lokaci Imam Az-Zuhri rahimahullah yana cewa kana man maba min ulama ila yaqulun yace malamai magabata suna cewa al-i'tisamu bis sunnah naja kamar yanda Imam Ad-Darimi ya fitar da wannan athar din a mujalladin sa na 1 shafi na 44 yake cewa Imam Az-Zuhri ya ce malaman mu sun kasance suna cewa al-ittisamu bis sunnati najatun, ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce tafarkin tsira. Sannan Imam Al-Auza'i yana cewa ka daure da zuciyarka akan ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka tsaya inda magabata suka tsaya, ka faɗi abinda magabata suka faɗa, ka kame gabarin abinda suka kame, ka shiga tafarkin magabatanka, ya ishe ka abinda ya ishe su ya ishe ka, abinda ya yalwace su ya yalwace ka. Imam Lalaka'i ya fitar da wannan a cikin ainihin wato littafin sa mujalladi na ɗaya shafi na 154. Ka kalli wannan magana ta Imam Al-Auza'i, magabata na ƙwarai kenan, yace duk yanda zaka yi, duk yanda take da zafi, duk yanda take da daci, duk yanda take da wahala a lokacin da ka tsinci kanka yi ruko da ita, ka tsaya inda magabata suka tsaya, ka faɗi irin abinda magabatanka suka faɗa cikin magabata na ƙware na wannan al'umma, ka kame gabarin abinda suka kame, sannan kuma abinda ya yalwaci magabatanka, abinda ya ishi magabatanka ya ishe ka. Waɗannan maganganu ne masu tsada na magabata game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwar magabata na ƙware. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz khamisul khulafa kenan, shi ma game da ruko da sunna yake cewa alayka bil luzumi sunna, yace ka lazumci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa domin fa inna sunnata, ita sunna, innama sannaha man arafa ma fi khilafiha min al khata wal zalal, wanda ya sunnanta ta wanda ya san abinda ke cikin wato fi khilafiha min al khata wal zalal, wanda ya sunnanta sunnar, wanda ya sunnanta sunna shine wanda ya san hadari da zamewar da ke cikin sabawa sunna ne. Dan haka kai ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, karka sake ta. Wanda ya zo da sunna shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin hadarin abinda ke cikin sabawa sunna. To dan haka ruko da ita yana daga cikin abinda ya zama lazimi akan ka karke, inji ainihin wato Mallam Umar bin Abdul Aziz. Ibn Hibban a cikin muqaddima ta sahihin sa yake cewa wa inna min luzumi sunna tamam as-salama, wai daga cikin lazumta sunna in kana neman zaman lafiya kenan, kuka duba ba za mu gushe ba cikin rudu, ba za mu gushe ba cikin tashe-tashen hankula, ba za mu samu zaman lafiya ba, ba za mu samu aminci ba, matukar ba mu koma kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Zaman lafiya shine ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wata al'umma da ta taba saba wa annabinta ta zauna lafiya, babu. Ka koma ka karanta tarihi duk al'ummomin da Allah ta'ala ya dandana musu kuda, ka karanta tarihi zaka sunnonin annabawansu suka bari. Dan haka hanyar da take kawo zaman lafiya, ta kawo yalwar arziki, ta kawo hadin kai, ta kawo kwanciyar hankali, ta kawo ainihin wato natsuwa, to shine ruko da koyarwar annabin da aka aika wa nan al'ummar. Da aka yayin uwa, ba za mu zauna lafiya ba, ba za mu shiga daga cikin, ba za mu fita daga cikin fatara ba, ba za mu fita daga cikin kunci ba, ba za mu fita daga cikin kakanikai ba, ba za mu fita daga cikin halin rashin tsaro ba, matukar ba mu koma kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan duniya kenan. To in har rashin ruko da sunna ya haifar mana da matsaloli masu tarin yawa anan duniya, to ya kake tsammanin mutun ya je wa Allah madaukakin sarki ya saki sunnar Annabi? Anan duniya mun an tabbatar, tajriba ta yau da kullun ta tabbatar, watsi da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta jefa mutane cikin bala'i. To babu bala'in da yafi bala'in ranar tashin alkiyama. To dan haka kenan akwai bala'i ninkin baninkin da yafi wanda muke ciki a ranar tashin alkiyama ga duk waɗanda suka yi watsi, suka yi kokunkula da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan in muna son mu samu sa'ada a nan duniya, to mu rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna so mu samu sa'ada, mu rabauta da gidan aljanna, to mu yi riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yake cewa man lazimaha usim, duk wanda ya lazumci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, inji Ibn Hibban, yace Allah zai bashi kariya, Allah zai bashi tsaro, Allah zai bashi security. wa man khalafaha, duk wanda ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nadim, sai yayi dan dana sani, sai ya ci dan yatsa. Wannan magana ta Ibn Hibban ita ma magana ce wanda in aka dauke ta aka yi ta bayani akan ta, ita kadai za ta fito mana da abubuwa da yawa. Akwai wani bawan Allah Abdullah ibn Manazil yake cewa ba a taba jarabtar wani da tozarta sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, face an jarabce shi da fadawa cikin bid'o'i. Duk mutumin da yake ko in kula yake wasarere da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to yana dab da fadawa cikin komar bid'a, ma'ana hatta samun security daga fadawa bid'a ruko da sunna. Duk wanda yake rike da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin guntuka yake, ya annabi yayi kaza, me annabi yace game da kaza, idan za ai kaza yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi, to wannan bid'a takan kauce masa in ta ganshi, yakan nesanci bid'a. Amma duk lokacin da mutum ya zamanto sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da kima a wajensa, baya bibiyar ya annabi yake yin al'amura, baya bibiyar mu'amalolin annabi na cikin gida, mu'amalolin annabi sallallahu alaihi wasallam da makota, mu'amalolin annabi da sahabbansa, to wannan ko shakka babu yana dab da fada bid'a, dan babu wata manzila bainal manzilataini, ko dai ka zama ahlu sunna cikakke ko ka zama dan bid'a kawai, ba raba kafa, ba wani wanda yake dan muzabzabina baina zalika. Duk wanda kaga ya ce shi muzabzabina ne, to kawai ka tura shi yana can kawai, sunna ce kawai, in ba sunna ba to sai dai bid'a, babu wani abu na uku. Ina fata an gane. Lalle yan uwa mu sani akwai amfani mai tarin yawa da ke tattare da ainihin wato riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam takan daukaka darajar mutum zuwa ga soyayya, domin in ya zamana ko da yaushe san annabi sallallahu alaihi wasallam zai dinga ƙara ƙarfi a zuciyarka, zaka ƙara san annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kullum ba ka da role model sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda kake sha'awar kai koyi da shi a maganganu, a ayyuka, a tafiya, a sa kaya, a zamantakewa ta aure, a mu'amala da mutane, da makwabta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle ko da yaushe idan har ya zamanto annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine role model dinka, to wannan alama ce da take nuna kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ta dinga da suwa a zuciyarka, za ta dinga karfi a zuciyarka, zai zamanto baka tunanin ka saba wa kowa in dai har ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka yan uwa mu sani tana daukaka darajar mutum zuwa ga kaunar Allah, domin kamar waccan ayat da na faɗa cewa bin annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta san Allah. Ba za ka so Allah ba kana saba manzon Allah ba zai yi ba. Idan har kana san Allah, to za ka kana bin manzon Allah. Kamar yanda Malam Al-Qadi Iyadh ya faɗa cewa alamatu mahabbatihi wa ittiba'u sunnatihi. Alamar kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnarsa. To yanzu bin sunna kuma ya zama wani abu wanda yake gashi nan, da ka ce sunnar sai dinga ehin ka ji shi ko yanzu nan zai fara kaza, wai yanzu ka ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ce hadisi wani yaro hadisi sahihi, ko ainihin an karbo hadisi da kaza, ko ina hujjar yin kaza, wannan ya zama toji dadi. To idan har maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bata zama abar da za a kafa hujja da ita ba, to maganar wa za a kafa hujja da ita? Allah shiga ta wannan lokaci ya abun nan kenan. A gurguje daga cikin ainihin wato amfani ko tasiri ko ainihin fa'ida ta riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ma'ana ainihin wato takan kare mutum kamar yadda na ambata dazu daga fadawa cikin ainihin wato bid'a. Lazumtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato magani ne daga fadawa cikin bid'a, Allah madaukakin sarki ya tsare mu. A gurguje lazumtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kira izuwa gare ta ba karamin hanya bace da zaka tara wa kanka dimbul lada, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim shay. Hadisi ne wanda Imam Muslim ya ruwaito shi, yanzu kaga in a makarantar islamiya kake kana karantar da mutane sunna, in a masallaci ne kana karantar da mutane sunna, a gidanka ka karantar da matarka sunna, ka karantar da ƴaƴanka sunna, abokan mu'amalarka kana karantar da su sunna, suna koyon sunna daga gare ka, to lalle lazumta sunna ba karamin lada zaka tashi da shi ba ranar tashin alkiyama, wanda wannan dimbin ladan ana bukatar sa domin shine sinadarin shigar ka aljanna. A cikin yin ruko da sunna akwai falala mai girma, kuma falalar tana karuwa duk lokacin da ainihin wato zamani ya kasance zamani ne da ba a damu da ruko da sunna din ba. Ma'ana kana ƙara samun mukami, kana ƙara samun falala, kana ƙara samun ɗaukaka da daraja lokacin da kai ruko da sunna a lokacin da ya zamanto kuma ruko da sunnar ya zama wa wasu kaman ƙauyanci. Da lokacin da kuma ake cutar da masu riko da sunna, ko a cutar da su da baki ana gaggaya musu maganganu, ko a cutar da su da hannu ta hanyar adake su ko a yi musu wani abu wanda yake na cutarwa, to a daidai wannan lokacin kuma darajar mutum takan karu in yi riko da sunna a lokacin da riko da sunna ya fi wahala. Ka ce za ka yi riko da sunna a iya faɗin gidanku sai ka yi haƙuri. Iya faɗin gidanka kawai da kai da iyalinka ka ce za ku dinga riko da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai challenges, akwai kalubale. To lokacin da mutum yayi wannan yana daga ciki, da kuma lokacin da mutane ai kira zuwa gare ta shi ma ya zamanto sai kai da gaske, sai ka jajirce, sai ka toshe kunnuwanka. Daga ciki ainihin wato ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam takan kare al'umma daga rarrabuwar kai, takan kare al'umma daga rarrabuwar kai, takan kare mutane daga rigingimu. Wannan rigingimun din na addini da kake ji, da fitintunu din na addini, da rarrabuwar nan wallahi duk sakin sunnar Annabi ce. Wallahi sakin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bala'in ta da musiba ta ba dan karami bane. Ka duba sau daya guri daya sahabbai suka saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud, me ya faru da su? Sunna guda daya Annabi ya ce kar ku bar dutsen Uhud ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu. Suka bar dutsen Uhud saboda suna ganin an yi nasara. Wannan saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi me ya haifar musu? Ya haifo musu da abubuwa na matsaloli da yawa, wanda an kai ga ainihin wato sai da sahabbai suka ji jiki an kashe, sai da aka kashe mutum 70 a wannan yakin. Barin sunna guda daya, ballantana yanzu mu sunnoni nawa muke bari? Banda rahama ta Allah da tausayin mu da Allah ta'ala yake ji, kai yanzu in aka ce maka bala'in da ake ciki ya wuce haka kai mamaki? Barin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam karamin bala'i ne a cikin al'umma. Da aka wajibi ne malamai a cigaba da jan hankali, a cigaba da shirye irin waɗannan muhadarorin don jan hankalin mutane su koma zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko a samu salama, ko a samu sa'ida, ko a samu sauƙin rayuwa. Mun ka nausawa muke ta yi kullun, inda illa take ba nan muke ganin illa ba. Kullun gani kake a matsalar daga shugabanni ne azzalimai, su kansu a dandana maka kuɗa da azzalimin shugaba, kana tunanin ba wani abu ne da kai kai ba. Saboda haka waɗannan matsaloli ne waɗanda gaba ɗayan su komawa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga barinta a duniyance ba dadi ake ji ba. To haka in an je lahiran ma a wannan yanayin na barin sakin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba za a ji dadi ba. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. A cikin bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa akwai albarka, akwai samun yardar Ubangiji, akwai ɗaukakar darajoji, akwai hutun zuciya. Kana so ka samu hutun rai, kana so ka samu wato ka san ba ta shi hutun zuciya, sa'ada ta zuciya ba tarin kuɗi bane, ba mulki bane. In kana so ka samu hutun zuciya, to kai riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kana so rayuwarka ta yi albarka, kai ka dinga tambayar yaya sunnar Annabi akan kaza. In za ka yi aure, tambayi ya sunnar Annabi take aure. In amma haihuwa, yaya sunnar Annabi take a suna, in akwai suna ana yi, ka tambaya. Ya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam take in za a yi tafiya, ya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam take in za a kwanta bacci, in za a tashi, in za a shiga gida, in za a fita, in za a shiga kasuwa, in za a hawa abin hawa, in za a sa kaya, in za a cire. To rayuwarka za ta zamanto mai albarka. Shi yasa aka ce babu masu haske da ɗaukaka sama da wato sama da malaman hadisi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yace nadarallahu ra'an, Allah ka haskaka, ka shaina, ka ɗauka tauraruwar mansami a maƙalati, wanda ya ji maganganu na fawa aha ya kiyaye. Addu'a shi yasa ku babu waɗanda suke ta'ammuli da maganganun Annabi sama da malaman hadisi, ba waɗanda suka fi wa Annabi salati sama da malaman hadisi. za su ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sa rayuwar sa ka karan ko tarihin malamai ka je zaka ga malaman hadisi daban suke saboda wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da idan aka in kana son albarka dan uwa ka lazumci sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan in kana so ka turmuzi hancin shedan ya rasa yanda zai yi da kai to ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana so ka zama akan tafarkin daidai tafarkin da babu rawa a cikin sa babu karkacewa a ciki to dan uwa ka lazumci sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka wannan tattaunawa ta mu a dunkule duk abin da nake so in jawo hankalin mu da ni da ƴan uwa gaba daya shine mu gane cewa babu hanyar da za ta kai mu aljanna sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sa'adatuna mashrutatun bittiba'i haka wani aini wato alfazazi yake cewa sa'adatuna mashrutatun bittiba'i samun arzikin mu na duniya da na lahira sharadi ne sai mun bi manzon Allah Allah madaukakin sarki ka azurta mu da ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka raya mu akanta Allah ka karbi rayukan mu akanta Allah ka tarbiyanci iyalan mu da ainihin al'umman musulmi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka tattara mu a gidan aljanna abinda na faɗa